sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Salfilu Hashim Gumel. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata, 7 ga watan Maris 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu, za ku ji cewa sakatariyar hukumar zabe Hawwau Aliyu Kangiwa da shugaban hukumar zabe ta INEC Professor Muhammad Yakubu. Ya nada a jihar Sokoto bayan sallamar Dr. Nura Ali ta fara shirye-shiryen tunkarar zaben gwamnati da ke tafe.
Sokoto zaben da ganin shugaban kasa ruwa 300 ba su samu jagora ba. Mutum 400 an hana su damar su ta jagora. Ta hukumar zabe bata kai kayan aiki lokacin da su kai aiki ba, bata kai kwararrun ma'aikata da kuma su aiki ba.
Za kuma ku ji a jamhuriyar Niger yadda masu adaidaita saho suka shiga tsaka mai wuya bayan da aka haramta ayyukan su saboda dalilai na tsaro. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku. Yau za mu sake haskaka jihar Gombe, amma kafin nan ga sarfili da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Yau Talata, ministan tsaron kasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut da ke gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da hare-hare ga sauran yankunan, yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya alkawarin ci gaba da kare birnin Bakhmut. Babban jami'in tsaron Rasha Sergei Shoigu ya kira Bakhmut a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine, yayin da yake magana da jami'an soji ya kuma ce kwashe shi zai bai wa sojojin Rasha damar tura sojojin Ukraine baya. A cikin jawabin sanadaren jiya Litinin, Zelensky ya ce komandojin sojinsa baki daya sun goyi bayan kin janyewa daga Bakhmut, wanda aka shafa watanni ana gwabza kazamin fada. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya faɗa jiya Litinin idan sojojin Rasha suka yi nasarar kwace iko da birnin Bakhmut na gabashin Ukraine, hakan ba zai nuna wani gagarumin sauyi a rikicin ba. Yau Talata, majalisar dokokin kasar Georgia ta ba da goyon bayanta ga wata doka mai cike da cece-kuce kan wakilan kasashen waje da jam'iyya mai mulki ke marawa baya, wadda masu suka suka ce tana wakiltar sauyi irin na mulkin kama karya a kasar. Daftarin dokar zai buƙaci duk wata kungiya da ke karɓar sama da kashi 20 cikin 100 na kuɗaɗen tallafin su daga kasashen ƙetare da su yi rajista a matsayin wakilan kasashen waje ko kuma su fuskanci tara mai yawa. Masu suka dai sun ce yayi daidai da dokar Rasha ta 2012, wadda tun daga lokacin ake amfani da ita wajen murƙushe ƙungiyoyin fararen hula. Dokar ta wuce abinda ake kira karatun farko na majalisa a ranar Talata cikin kwanciyar hankali, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Georgia suka rawaito. Ɗaruruwan masu zanga-zangar adawa da dokar sun taru a wajen ginin majalisar dokokin da ke tsakiyar Tbilisi. Wasu su ɗauke da tutocin tarayyar Turai da na Amurka. Duk da kasancewa yawan 'yan sanda da yawa suna ihu suna faɗin a'a ga dokar Rasha. Wani babban jami'in kasar China ya faɗa wa Hong Kong cewa ta yi la'akari da duk wani haɗarin da zai iya yin barazana ga tsaronta da kuma yin taka tsantsan game da dakarun ɓoye da ke kwance cikin al'ummarta, a cewar shugaban birnin Beijing da ta naɗa. Yayin da ya koma Hong Kong bayan taron siyasa a babban birnin kasar China, babban jami'in gudanarwa na kasar John Lee ya bayyana a yammacin jiya Litinin cewa babban jami'in kasar China mai kula da harkokin Hong Kong Shi Balong ya shaida masa cewa ya kasance cikin shirin kota-kwana kan haɗarin tsaron ƙasa. Kasar China ta yi amfani da dokar tsaron ƙasa mai tsauri da aka amince da ita a shekarar 2020 wajen tuhumar masu rajin kare haƙƙin bil'adama da masu fafutukar tabbatar da demokaradiyya da manyan laifuka kamar ɓallewa da ta'addanci waɗanda ke da hukuncin ɗaurin rai da rai. Shi daraktan ofishin kula da harkokin Hong Kong da Macau na majalisar gudanarwa ƙasar China ya shaida wa Lee cewa ya mai da hankali kan tattalin arzikin Hong Kong, amma kuma ya yi gargaɗin cewa har yanzu akwai haɗarin tsaron ƙasa kuma yanzu akwai wasu dakaru masu ɓarna a cikin al'ummarsa. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara sun ce an samu wasu mutane biyu da laifin taimakawa ƴan fashin teku na Somalia da suka yarkwa da wani ɗan jarida ƙasar Amurka domin neman kuɗin fansa tare da tsare shi tsawon shekaru biyu da rabi. A ranar 24 ga watan Fabrairu ne, wata alƙalin kotun tarayya da ke birnin New York ta yankewa Muhammad Tahlil Muhammad da Abdi Yusuf Hassan hukuncin laifin yin garkuwa da mutane da haɗa baki. Da kuma bayar da tallafin kayan aiki na ayyukan ta'addanci da sauran laifukan da za a iya yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. A watan Janairun shekarar 2012 ne aka yi garkuwa da Michael Scott Moe, bajami ɗan jarida kuma ba Amurki, a garin Kalkataka na Somalia mai tazarar kilomita 643 a arewa maso gabashin babban birnin Mogadishu. Yana aiki ne a matsayin mai zaman kansa na jaridar Spiegel Online ta Jamus. Yana kuma bincike kan wani littafi game da satar fasaha. Masu garkuwa da mutanen sun buƙaci a biya su dala miliyan 20 a matsayin kuɗin fansa, kuma a lokaci guda sun fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mona kewaye da waɗanda suka yi garkuwa da shi, duk sun rufe fuska, sun auna shi da bindiga da kuma gurnati. Daga ƙarshe kusan shekaru 60 bayan ɗaya daga cikin mafi munin haɗarin nukiliya a duniya, Spain ta buƙaci Amurka ya tsaftace yankin da abin ya faru, tare da kawo ƙarshen babin mai cike da cece-kuce na yaƙin cacar baka. Spain na fatan cewa kyautata dangantaka da Washington na iya sanya Amurka mutunta alkawarin da ta yi a shekarar 2015 na share gurɓataccen yankin. A shekarar 1966 wani jirgin yaƙi na B-52 ya zubar da bamamai hudu na hydrogen bayan da ya karo da wani jirgin sama mai ɗaukar mai, wato a ƙauyen Palermo da ke kudancin Spain. Yayin da bamaman hydrogen ɗin ba su fashe ba, biyu daga cikinsu sun saki sinadarin plutonium wanda ya gurɓata fili mai faɗin murabba'in kilomita 2.
A gaida Sarfi Lahashin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, tun bayan gargadin da shugaban hukumar zabe ta INEC a Nigeria Professor Muhammad Yakubu yayi na sanya kafar wando daya da jami'an hukumar da aka samu da aikata ba daidai ba a lokacin zabukan shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki, sakatariyar hukumar zabe na jihar Sokoto Hawawu Aliyu Kangiwa ta fara shirye-shiryen tunkara aikin da ke gaban hukumar a jihar. A wata ziyara zuwa ofishinta da wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir yayi, ya tarar da sakatariyar mulkin tana tattaunawa da manyan jami'an hukumar har ma da wasu jami'an daga Abuja.
Gargadin da shugaban hukumar zabe ta Najeriya INEC Professor Muhammad Yakubu yayi na sanya kafa wando daya da jami'an hukumar da aka samu da saku-saku da aiki bayan kammala zabukan shugaban kasa da na ƴan majalisar dokokin tarayya, ya kasance fada da cikawa domin tuni sakatariyar mulki ta ofishin hukumar da ke Sokoto Hawawu Aliyu Kangiwa ta karbi ragamar jagorancin ofishin bayan umarnin hakan da ta samu, har ta soma shirye-shirye na tunkara aikin da ke gaban hukumar. Na yi tattaki zuwa ofishin inda na tarar da sakatariyar mulki tana kan tattaunawa da manyan jami'ar hukumar har ma da wasu jami'ai da suka zo daga babban birnin tarayya Abuja. To sai dai na samu zantawa da kakakin hukumar.
Sunana Shamsu Din Haliru Sidi, ina kuma kakaki mai magana da yawun hukumar zabe ta jihar Sokoto. Insha Allah haka din ya faru, kuma har ta riga ta ci gaba da ainihin gudanar da shugabanci da mulki na wannan hukuma. Jiya ma mun samu baki da aka turo tare daga Abuja karkashin jagorancin National Commissioner Major General AB Alkali tare da wasu mutane guda hudu manya da za su kama mata wurin gudanar da zaɓen da za a yi nan gaba insha Allah. Yanzu haka su tana kan ayyuka, suna tattaunawa tare da electoral officers.
Ta yi takardar da aka bata ta bambanta da aka saki ga yanar gizo a cikin wanda aka bata, ko an bayyana dalilin da yasa aka ce ta ci gaba da aiki ko kuma aka rakatar da wancan?
Yanda dai kuwa ganta din ita din ce, mu ma dai yanzu mun fitar da press release an sake shi, ba wani abu bane kawai za ta ci gaba da jagoranta ainihin mulki da kuma ta yi conducting election na za a yi gaba, kusan shi dai aka ambata kuma shi din akan haka yake.
Duk da yake hukumar ta INEC bata ayyana dalilin da yasa ta karɓe iko daga kwamishinan hukumar ba, Dr. Nuruddin Ali. kamar yadda Hausawa kan ce ruwa ba sa tsami banza dama jam'iyyun siyasa sun koka akan yadda hukumar ta gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na tarayya da aka yi ranar 25 ga watan Fabrairu jam'iyya mai mulki a Sokoto ta PDP ita ce ta fara kokawa ta bakin shugabanta Bello Aliyu Goranyo
Sokoto zaɓen da aka yi shugaban ƙasa ruwa 300 ko ba samu jagora ba mutum 1400 an hana su damar su ta jagora ta hukumar zaɓe bata kai kayan aiki lokacin da kan su kai kayan aiki ba bata kai kwararrun ma'aikata da ta wasu aiki ba ni nan da ni matsayina na chairman na jiha na PDP na ta runwa ta jagora aka ce ba a kawo rinsa ta runwa ta ba na kira shugaban zaɓe na jihar Sokoto rec ya ce min gari su tun national voters ta Sokoto zai tadda wani kai ta kwararrun
ita ma babbar jam'iyyar adawa ta APC ta bakin shugabanta Isa Sadiq Acida ta maganta akan abubuwan da ta ga sun tafi ba daidai ba a lokacin zaɓukan
ma'aikatan hukumar zaɓe waɗanda aka ba kayan aiki suka je wani wuri suka ɓoye suka ƙi zuwa rumbar da ya kamata su je kuri'a ko kuma da ya kamata su ke aiki sai bayan shari da waɗanda suna fara aiki sun sabi ba ta lalace domin ba su aikin shi sauri wasu sun shirya da su ana ganin cewa idan suka yi aiki kila wannan ruhar wani jinsi na jam'iyya ko kuma ɗan jam'iyya kila ba za su ci zaɓe ba waɗannan da waɗanda ake haɗa kai da su a ƙara mana wayoyin ƙuri'u domin a saki wannan ruhar duk an samu irin waɗannan saboda sune muka ce a yi bincike a gano su kada a ba su aiki domin maƙiya hukumar INEC ne
wani abu da ke ɗaukar hankalin jama'a kuma kan iya saka ayar tambaya shine yadda zaɓukan dukkanin 'yan majalisar dattawa guda uku da 'yan majalisar wakilai goma daga cikin 11 ya kasa kammala abinda yasa aka kasa ayyana waɗanda suka lashe zaɓukan haka ma waɗanda suka nemi aiki na wucin gadi da hukumar da suka karɓi horo da yawa sun koka akan rashin ganin sunayensu inda suka zargi cewa an musanya su da wasu da basu karɓi horo ba yanzu da yake an samu sabon shugabancin hukumar ko akwai yiwuwar kaucewa abubuwan da suka kawo cikas da zaɓukan da suka gabata
so insha Allah babu wani cikas da muka hasashen za a samu domin a shirye ake koyaushe mu ba da dukkanin gudunmuwar da ya kamata a bayar don ganin nasara an samu nasara ga zaɓen da za a yi insha Allah
da yake kwanuka kalilan ne suka rage da zaɓukan gwamna da na 'yan majalisar dokoki na jihohi jam'iyyun siyasa sun himmantu ga neman masu zaɓe yayin da jami'an tsaro ke saka ido domin ganin an yi zaɓen cikin lumana Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir da ya hada mana wannan rahoton. To bari mu leka Jamhuriyar Niger. A wani mataki na kawo ƙarshen yawan sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa da jihar Diffa ke fama da shi a yan watannin nan, inda hukumomin jihar ke zargin ana amfani ne da adaidaita sahu wajen satar mutane. Jami'an tsaron jihar sun kaddamar da wani gagarumin bincike da ya dakatar da ayyukan masu adaidaita sahun wanda ya jefa al'umma a cikin wani hali na tsaka mai wuya. Daga Diffa ga wakilin muryar Amurka Abubakar Isa da ƙarin bayani.
Adaidaita sahu dai ko keke nafe shine akasarin al'umar jihar Diffa ke amfani da shi wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum tun bayan da hukumomin jihar suka ɗauki wani matakin haramta amfani da baburra a jihar a cikin shekarar 2015 sakamakon matsalar tsaro. To sai dai a 'yan watannin nan jihar ta Diffa na fama da yawan sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa kuma hukumomin jihar na zargin cewa ana amfani da adaidaita ne wajen satar mutanen. Hakan yasa hukumomin jihar ta Diffa tsananta binciken masu aikin adaidaita. Al'amarin da kuma ya tilasawa akasarin masu gudanar da aikin na adaidaita aje aikinsu. Tare kuma da jefa mazaunan jihar da ke amfani da adaidaita wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum a cikin wani hali na tsaka mai wuya. Ga ma ra'ayin wasu daga cikinsu.
Sannan musamman mu mata muna nan muna ta shan wahala musamman ma zuwa wurin aiki in mutum ya tashi zuwa wurin aiki babu a daidaitan da zai hau in mutum yana da marar lahiya babu ta yanda zai iya kai marar lahiya ko kuma in mutum ya tafi kasuwa yin sayayya ma babu wata a daidaitan da zai iya hawa gaskiya muna shan wahala.
To gaskiya muna buƙatar hukuma su kamar agaji a wannan lamarin saboda mu masu ganin ƙarfi har ga Allah mu ne za mu sha wahalar wannan lamarin ko ba haka bane.
Kimanin dai matasa 10,000 ne suka rasa ayyukansu a jihar ta Diffa sakamakon wannan al'amarin. Ahmadu Isa mamba na kungiyar adaidaita sahu ta jihar Diffa.
mu dai ɗan adaidaita ne a nan muke cikin difa yau kwana biyu nan da aka tsaye da muna motar nan gaskiya ba mu ji daɗi ba wallahi dama muna neman 5-10 ne sai mun fito ma tukunnan mu samu gidajenmu mu haura abin da za mu ci da iyalinmu babu abin da za ka yi a nan dai kan ware ɗan adaidaita nan dama don mu samu mu rufa ma kanmu asiri ne
A nasu bangaren masu nazarin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa na ganin cewa wannan al'amarin na dakatar da zirga-zirgan adaidaita a jihar ta Difa zai kara jefa jihar ta Difa cikin matsin tattalin arziki. Hamadu Haruna mamba ne a cikin wata kungiyar farar fula ta jihar Difa da ake kira Mojedec.
Tunda aka tsaida nafi wannan akwai yanzu nan garurukan da mushinan su basu je suka koyar da karatu saboda babu abin da za su hausu ta yi. Da ido na ga mutum marasa lafiya an sa Apus, ana ture da shi za a kai shi asibiti kaga wannan duka kenan zai sa rashin abun hawan nan yana iya har ma ya kai ga rasa rai wannan marasa lafiya kaga kenan a takaice dai duka tsaye da nafe wannan ya dakushe tattalin arziki na cikin garin Difa
a nasu bangaren hukumomin jihar ta Difa sun bayyana cewa sananta bincike na kan masu gudanar da aikin adaidaita ba wai yana nufin an dakatar da aikin adaidaita bane a jihar Asma kanta na daya daga cikin hukumomin jihar ta Difa
na fi zakatawa da tazo ba ta san rai ba ba dan a kuntata ma wani ba ba dan a sa wani ya ji dadi ba an dakata ne dan saboda al'amuran tsaro da mutane suka huskanta a kwanan nan muka tsaida dan lokaci mu gani da yawanci da shi ne ake daukar mutane ake hutawa
a yanzu haka hukumomin jihar Difa sun kafa wani committee na musamman wanda zai kula da tantance masu aikin adaidaita da ma mamallaka su domin bambanta dan duma da dan kabewa Abubakar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
an gaishe ka Abubakar Isa to a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnati da na yan majalisar dokoki a Najeriya yau zamu sake duba taskar mu ta tarihin jihohin kasar da muke gabatar muku domin haskaka jihar Gombe
Kalaka kabar kuka akuri arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
Kalaka kabar kuka
zani jihar Gombe jiha ce da aka kirkiro daga jihar Bauchi shekarar 1996 wanda suka mulki jihar Gombe a karkashin mulkin farar hula su ne mutum na farko Alhaji Abubakar Habu Hashidu daga shekarar 1999 zuwa 2003 sai sanata Muhammad Danjuma Goje daga shekarar 2003 zuwa 2011 gwamnatin farar hula na uku a jihar Gombe shine Dr. Ibrahim Hassan Dan Kwambo da ya mulki daga shekarar 2018 zuwa 2023 gwamnatin farar hula na hudu a jihar ta Gombe shine Muhammad Inuwa Haya da ya hau kujerar gwamna a shekarar 2019 kuma shine ke kan gadon mulki babban jam'iyyar adawa PDP ta yi mulki a jihar na Gombe shekaru 16 wanda a halin yanzu kuma jam'iyyar EPT ita ce mai mulki a jihar Dr. Umar Adamu shine shugaban tsangayar dabarun mulki a jami'ar jihar Gombe ya yi tsokaci kan siyasar jihar Gombe tun kirkiro ta shekara 1996
ita jihar Gombe dama ta fara ma ta shiga fagen demokradiya ga dangadan ne daga shekara ta 1999 din saboda a lokacin sojoji aka kirkiro ta shekara ta 1996 to shekara uku da kafa ta sai aka dawo tsarin mulkin demokradiya to a lokacin muna tunanin cewa kawai mutane al'umma sun zaku domin a fita daga mulkin soja a koma na farar hula to a wancan lokacin zaben dai an yi shi ne cikin gaggawa kuma waɗansu da yawa daga cikin al'umma jihar Gombe ba su ma san tasiri da inganci na shugabanci ba sai da suka yi karon farko kuma alamu ya nuna cewa mutanen Gombe sun fara siyasa ne da wayewa domin gwamnatin da suka fara zaba a jiha ba ta yi abun kirki ba sai suka yi kokari suka canja ta bayan shekaru hudu kuma tun daga wannan lokacin duk wanda ya zo mulki a jihar Gombe zaka ga cewa yana yin iya kokarin sa domin ya gamsar da mutanen Gombe cewa yana yin abun kirki wanda kuma yana tabbatar maka cewa ko gobe idan aka samu irin shugabanci ba mai inganci ba to mutanen Gombe suna da kwarin gwiwa da karfi da wayewa da kuma jajircewa da za su iya canjawa
Umar Liman Shatiman Kaltungo jigo a siyasar jihar Gombe ya yi waiwaye a dan tafiya kan salon siyasar jihar Gombe ta yanzu.
Jihar Gombe tun ana kuma Bauchi State, jihar Gombe tana taka rawan gani a siyasa. Ana siyasa a jihar Gombe asalin siyasa ta ci gaba. Siyasa ce wanda tun fil azal din siyasar tana da rikitarwa, rikitarwar ita ce take sa kake ga kullun ana samun ci gaba a jihar Gombe. Duk wanda aka zaba zai tsaya aiki saboda kullun a cikin adawa ake.
Wata ƴar siyasa wanda da tsohuwar ƴar jarida ce ta yi bayani ga irin hoɓɓasan da mata ke yi da kuma abubuwan da suka sa a gaba don tabbatar da cewa ana damawa da su.
Sunana Hawa kuma tsohuwar ma'aikaciyar jarida yana ci mana tuwo a ƙwarya na rashin damawa da mata cikin harkokin siyasa, wanda kuma ya aka yi la'akari yanzu kashi 70% ko in ce 60% mata ne masu zaɓe. Amma kuma idan aka yi zaɓen sai ka ga ba a damawa da su ta ɓangaren siyasa da makamantan haka. Ganin hakan shi ya sanya muke ɗan faɗakar da mata da sauransu. Kai ƙarshe ya sanya muka shiga dumu-dumu harkokin siyasa, wanda kuma alhamdulillahi hakan ya bada gagarumar gudunmuwa.
Har ila yau na ji ta bakin Gombawa dangane da bukatarsu na ganin yadda zaɓuɓɓuka za su gudana.
Da farko dai sunana injiniya Abubakar Sani, mazaunin Tumfure. Fata na zaɓen da yake karatuwa ƙasa da wata biyu masu zuwa, ina addu'a Ubangijin Allah ya kawo mana lokacin lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓe lafiya.
Sunana Honorable Aishatu Ahmed Hajiya ce ne Kumo. Ina fata Ubangiji Allah ya zaɓan mana shugabanni adilai.
Ɗan takarar kujerar gwamna jihar Gombe da suke kankan su ne Muhammadu Inuwa Haya da mataimakinsa Mustapha Nasir Daniel Jatau daga APC, sai Muhammad Jibrin Bardi da mataimakinsa Timothy Dallede PDP, sai Honorable Kanisu Ahmed mai lantarki da mataimakinsa Ahmad Tanimu Abubakar din NPP, Abdulkar Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Latino da Sardauna premium arewana, ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana. Wai wayo ga yan baya sun face akan hanya, sun biye wa zuciya roƙi na duniya.
Madalla agaya da Muhammad Abdul Wahab da ya hada mana wannan shirin. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger daga bakin Haruna Mamman Bako.
Wasanni a takaice.
Za mu koma labarin wasanninmu na ranar yau. Da League ta kwallon kafa ta ɗaya ta jamhuriyar Nijar, inda a rukunin A ɗan gurmi Football Club ta Tawa ta yi 2-2 da AS Azam ta Babban Birnin Mai. AS University ta yi 1-1 da AS Renaissance ta Mai. Ni'ima ta Difa ta yi 2-2 da Talwa ta Agades, sai AS Police ta Zandar Tawa Abzin FC 2-1. A wannan rukunin na A na Premier Division ta jamhuriyar Nijar, ta farko ita ce Talwa FC ta Agades da maki 8, ta biyu AS Zam ta Babban Birnin Mai da maki 7, ta uku ita ce ɗan gurmi ta Tawa da maki 7, ta hudu Entente Dosso tana da maki 7, ta biyar AS University ta Babban Birnin Mai da maki 5, ta shidda Renaissance ta Babban Birnin Mai da maki 5, ta bakwai ita ce Etoile de la Police ta Zandar da maki 5, ta takwas ita ce Wambai AC da maki 4, ta tara Abzin ta Agadez da maki 3, ta goma ita ce Ni'ima ta Difa da maki 2. Yayin da rukunin B na Premier Division ta jamhuriyar Niger ta Guru Provincial ta Dosso ta wa Club Avenir na Tilaberiya ci 2 da nema, sai Etoile Rouge ta tallage ta Yamai ta karkare Nasara AC ta Agadez ta ci 4-1. Lantarki Sport ta wa Kandaji FC 2-1, sai AS Sebeka ta Kwani ta shakashi hannun zumunta Athletic Club ta Birnin Mai da ci 1-3. Dan kasawa ta Maradi ta shakashi hannun Burja da Tema
mata 1 da 2 a rukunin na B ta farko zumunta Athletic Club ta Birnin mai da maki 12 ta biyu Lantarki FC da maki 9 ta uku Tagur Provincial Doso da maki 8 ta hudu Burja ta Maradi da maki 6 ta biyar ita ce Kandaji da maki 6 ta shida ita ce Dan Kasawa ta Maradi da maki 6 ta bakwai Nasara Ace ta Agadez da maki 6 Etoile Rouge ta Tallage ta Babban Birnin mai ita ce ta 8 da maki 4 ta tara AS Sebeka ta Birnin Kwale da maki 1 kawai sai ta goma Avenir ta Tilaberi bata da maki ko guda a ci gaba da wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta Janguriyar Niger kuwa ana mako na 13 Olympic Football Club ta Birnin mai ta shahi AS Police ta Sojoji ta mai da cibiyu da nema 2-1 AS Guard National du Niger ta wasal Sporting Club na Birnin mai Liberté ta mai ta shakashi hannu AS Don ta custom da ci 4 da nema sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da ta sha abin mamaki a hannun Espoir ta Zandar da ci 1 da 2 Irana ta Arlet Jahar Agadez ta wa GS ta wa 2 da nema sai AS Police ta ƴan sanda ta wa Jangorzo ta Maradi 2 da 1 a Kokana ta Agadez ta sha kashi 1 da 2 a hannun AS Nijelek ta wutar lantarki ta Wambrin Yamai a wasannin na Super League na kwallon kafa na Janguriyar Niger ta farko dai ita ce AS Guard National du Niger da maki 24 ta biyu ita ce AS Police ta ƴan sanda da maki 24 ta uku AS Duan ta custom da maki 23 sai ta hudu Union Sportive de la Gendarmerie Nationale da maki 23 ta biyar ita ce AS Nijelek ta wutar lantarki da maki 22 ta shida AS Fan ta Sojoji da maki 20 ta bakwai Irana ta Arlet Jahar Agadez da maki 20 ta takwas Liberté ta Birnin mai da maki 15 Olympic ta tara ta mai da maki 14 sai ta goma Sal Sporting Club ta Birnin mai da maki 13 Espoir ta Zandar tana ta 11 da maki 13 GS Tawa tana ta 12 da maki 12 sai ta 13 Akokana ta Agadez da maki 12 ta 14 Jangorzo ta Maradi da maki 8 Haruna Amman Bako na Birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga Birnin Kwanni a Janguriyar Niger
An gaishe ka Haruna Mamman Bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice
to a takaice yau talata ministan karan kasar Rasha ya ce kwace birnin Bakhmut dake gabashin kasar Ukraine na da muhimmanci wajen kaddamar da harhara ga sauran yankunan yayin da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya alƙawarin ci gaba da kare birnin Bakhmut babban jami'in tsaron Rasha Sergey Shoigu ya kira Bakhmut a matsayin muhimmiyar cibiyar kariya ga sojojin Ukraine yayin da yake magana da jami'an soji ya kuma ce kwace shi zai bayo sojojin Rasha damar tura sojojin Ukraine baya. Yau talata majalisar dokokin kasar Georgia ta ba da goyon bayanta na farko ga wata doka mai cike da cece-kuce kan wakilan kasashen waje da jam'iyya mai mulki ke mara baya wanda masu suka suka ce tana wakiltar sauyi irin na mulkin kama kariya a kasar. Daftarin dokar zai buƙaci duk wata ƙungiya da ke karɓar sama da kashi 20 cikin 100 na kuɗaɗen tallafin daga kasashen ƙetare da su yi rajista a matsayin wakilan kasashen waje ko kuma su fuskanci tara mai yawa. Wani babban jami'in kasar China ya faɗa wa Hong Kong cewa ta yi la'akari da duk wani haɗarin da zai iya yin barazana ga tsaronta da kuma yin taka tsantsan game da dakarun ɓoye da ke kwanci cikin al'ummarta a cewar shugaban birnin da Beijing ta naɗa. Yayin da ya koma Hong Kong bayan taron siyasa a babban birnin kasar China babban jami'in gudanarwa na kasar Jan Li ya bayyana a yammacin Litinin cewa babban jami'in kasar China mai kula da harkokin Hong Kong Shi Bolong ya shaida masa cewa ya kasance cikin shirin kota kwana kan haɗarin tsaron ƙasa. Masu gabatar da ƙara sun ce an samu wasu mutane biyu da laifin taimakawa 'yan fashin teku na Somalia da suka yi garkuwa da wani ɗan jaridan ƙasar Amurka domin neman kuɗin fansa tare da tsare shi tsawon shekaru 2.5. A ranar 24 ga watan Fabrairu ne wata alƙalin kotun tarayya da ke birnin New York ta yanke wa Muhammad Tahlil Muhammad da Abdi Yusuf Hassan hukuncin laifin yin garkuwa da mutane da haɗa baki da kuma bayar da tallafin kayan aiki na ayyukan ta'addanci da sauran laifukan da za a iya yanke wa mutum hukuncin ɗaurin rai da rai.
so masu sauraro da kuma haka kawo kashin shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu sai a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chad wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Sarfila Hashim kuma da ya taya ni gabatarwa sai Julia da Gresham da ta bada umarni sai engineer mu tayo ni ce taku Binta Sulemani Rau dake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa Murya Amurka mu kwana lafiya ma assalamu